أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ينده aka saba za mu karanta wayannan baitoci na kitabu zuhud kuma in na fada sai a fada kamar yanda muka saba mun shiga cikin harful hamza a satin da ya gabata mun yi baiti guda biyar da aka za mu tashi baiti na shida بسم الله الرحمن الرحيم وحب رياسة وهوى وأمن إلى دار الفناء من العناء ودنيانا وإن ملنا إليها ولذ بنا المآكل في الإناء وهبنا قد وجدنا كل وطر وطال بها المتاع إلى انقضاء فقاطنها سريع الضعن عنها ولو رام الإطالة في التواء وتسرفه المنايا عن هواه وإن كان الحريص على الثواء نعم الحمد لله آمين آمين ala yake cewa a baitukan da suka gabata satin da ya wuce mala yana mana bayani game da ita wannan duniyar inda yake cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita mutuwa tsakanin halitta sabaki daya talauci ko wadata baya hana a mutu bin Allah ko sabawa Allah wannan baya hana a mutu a baiti na biyar din satin da ya wuce sai ya ce ala innar rukuna ala gururin ala kusaura innar rukuna ala gururin lalle karkata kaga ar-rukuna wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar ay ar-rukun bi ma'ana al-mailu an fahimta ala innar rukuna ala innal muyula al-mailu kenan lalle karkata ala gururin akan rudi na duniya ila lahawin nisa izuwa ga wasa da mata tun ya samu dama ga kuruciya ga kudi ana ta alfasha ana ta badala a duk inda ake so ake ainihin wato aikin masha a mutun yana zuwa ma'algina ga kuma duk inda ake jet yana gurin disco jet ne wane ne waye duk gurin da ake kada kada a shayi kayan shaye shaye ai kada kada a yire yire mutum ya karkata zuwa can wa hubbur yasatin da san shugabanci wa hawan da san zuciya wa amnin da amuntuwa ila daril fana zuwa gidan alfana ikarewa min al'ana'i yana cikin wahala san shugabanci a wannan gidan na duniya kace zaka bi san zuciyarka a wannan gidan na duniya kace kai ka amunta da wannan gidan na duniya to shi kansa wannan minal ana'i yana cikin wahala an bayyana ko wa duniyana yace wannan duniyar tamu wa in milna ilaiha ko da yake gabaɗaya duk mun karkata zuwa ga duniya kowa dai duk wannan haya haya da ake ta yi a shiga a fita a tashi a zauna a yi hayaniya a kwantar da hankali duk gabaɗaya saboda duniya malai ce wa duniyana wannan duniyar tamu wa in milna ilaiha ko da yake duk akalan mu ta karkata zuwa gare ta waladhabin alma'akilu sannan alma'akilu nau'o'in abinci kala kala duk inda restaurant ne yake ake sabon aka bude wani sabo abincin su yana da taste kasan waladhabin alma'akil wato abinci ya zama yana yi mana dadi fil fil ina'i a cikin akusa cikin mazubin abinci wahabna ka kaddara ma shine wahabna ai kaddir kaddara ma kad wajadna kull waqiri mun samu dukkan bukatar mu ka dauka duk wata bukata da kake da ita a duniya ka ta ka wato an biya maka ita wadala bihal mata kuma ka kaddara ma jin dadin Allah ya sa zaranka yayi tsawo kana ta jabe tsinke ma shine dalabi halmata kuma jin dadin yayi maka wato duniya tana kai ma
duniyar ta yi maka jin dadin yayi tsawo kana ta jan kayan ka kana ta ci bai tsinke ba ilan qida'i mala yace akwai lokacin da ilan qida'i wato ka san inda yake kai ka zuwa karewa ne faqatiruha mazaunin wannan duniyar sari'uz za'ni anha mai saurin tafiya ne ya bata duk mazaunin wannan duniyar mala yace faqatiruha ay fajalisuha shine faqatiruha wanda yake zauna a wannan duniyar sari'uz za'ni mai gaggawar tafiya ne anha ya bar duniyar walau koda ramal italata yayi burin yaso shine rama walau rama ay walau dalaba rama bi ma'ana talaba walau rama ay walau dalabal itala koda ya nemi al italata tsawaitawa fitawai a cikin jinkirta masa an bayyanta ma'ana faqatiruha mazaunin wannan duniyar walau ramal italata fitawai koda ya nemi a tsawaita masa wajen jinkirta masa sari'uz za'ni anha mai gaggawar tafiya ne ya bata kamar yanda aka tambaye annabi nuhu shekara sanawa iya shekarun sanawa azi shekara 950 amma aka ce annabi nuhu waya zaka iya kallon duniyar nan wani irin ta'arifi waya zaka fassara duniyar nan yace aini da na shigo duniya kawai sai naga kamar wani gida ne mai kofofi guda biyu sai naga kamar ta nan na shigo kawai na bulle ta can ka duba shekarun da yi kamar ta nan na shigo kawai sai naga kuma na bulle har na bulle ta can ina fata an gane shine faqatiruha mazaunin wannan duniyar walau ramal italata koda ya nemi a tsawaita masa a ƙara masa shekaru a kuma ƙara masa a ƙara masa fitawai shi dai yana son a jinkirta masa sari'uz za'ni anha mai gaggawar tafiya ne ya bata watasrifuhul manaya almanaya jam'u maniya almaniya kuma almaut watasrifuhul manaya ay watasrifuhul maut mutuwa shine almanaya mutuwa ce tasrifuhu take karkatar da akalarsa an hawahu ga barin abin da yake so yana son ya gina gida kawai sai mutuwa ta yi sallama yana so ya yi aure sai mutuwa ta yi sallama yana so ya yi haihu sai mutuwa ta zo yana so ya gama makaranta sai mutuwa ta zo yana so ya samu kuɗin gashi kuma zai fara cin duniyarsa da tsinke sai ta zo ta kwankwasa kofa wa tasrifuhul manaya almanaya mutuwa tasrifuhu ita ce take karkatar da akalarsa an hawahu ga barin abin da yake so wa in kana al-harisu ko da yake shi fa mutun ya kasance al-haris mai kwadayi ne al-thawai akan zaman duniyar nan sai dai ba inda zai ba wanda zai zauna a ciki amma duk dan adam yana kwadayi akan ya zauna a duniya amma ba wanda zai zauna ina fata an gane to wannan shine fassarar waɗannan baituka a cikin wannan ainihin wato harful hamza dama baituka goma goma ne ko to alhamdulillah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk